shine na sanda ta kama Allah shiga zakanin mu da tukuna ma mai hawa labiya ta tausa sadama garin ba garuwa ba za a dani ba to in kika tashi duwudu dole su bar nan haka in kika shigo dole su zo nan kaki kula in ada wa jin buga wannan duwar zuma tashi miji dai aha sama mata ai jigi 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 mata ai jaga 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 mata ji adamu bun je dan gidan mai dawaiya kai tururuwa ba ki gudun abin da rai zai mace ko wanda ka take ya kwana sabinci in baki yoji doba ma za su siyo ba kai yoji bakar ashana wa zai kunna ko da aka kunna duduwa kika kona nace ki shiga gida 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 dudu ki zauna karki ya fa bashin gaba da maki ya dudu sha ta kamar dubu kawai kai mu shangiya karfa ka dandana ka ce min baka sha ba kai more music at houseofsongs.com